Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet at voahouse.com. Jama'a tare da sallama Usman Ahmad Kabara ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asar yau Lahadi 13 ga watan Nuwamba shekarar 2016 amma da farko bari mu ji labaran duniya amma kanin su.
Hillary Clinton ta dora laifin kayan da ta sha a zaben shugaban Amurka kan shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey. Ana ci gaba da zanga-zanga kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Sannan Amurka ta amince ta karbi wasu ƴan gudun hijira daga kasar Australia.
To za mu ji a cikin cikakkun labaran. Abun boye fa ya fara fitowa fili domin gwamnatin Adamawa da tawagarsa sun ce zabe na gaba za su zabi mutum ɗaya ne tilo.
Nata ne za mu tsaya a kan namu. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba a yi ba. Daga zaben Amurka mun tabbatar da Allah yake ba da mulki. Watanni uku za ka rantsa da Ƙur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba. Amma Allah mai ba da mulki ya ba shi.
To a jamhuriyar Niger kuma an dada tsawaita dokar ta ɓaci ɗin nan da aka sa a yankin Difa don ci gaba da daƙile ta'addancin Boko Haram.
Abubuwa ne wanda ya shahi soja mu bakin mu ba su goyen baya mu yi addu'a kasar Niger gaba daya ba Difa ba ko ina ma Allah ba mu zama lafiya ka gani alhamdulillah tule dipti gaba daya sun gamu sun ba da goyen baya na kakazai Allah ka mu zama lafiya.
To Allah ya sa mu dace. Za kuma ku ji wasu dalibai a Niger din sun yi bore jiya sai kuma maimaitin shirin mu na duniyar Amurka amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ta yi da waɗanda suka ba kwamitin yaƙin neman zaɓenta gudunmawa, Hillary Clinton ta ɗora laifin kayan da ta sha a zaɓen shugaban ƙasar Amurka kan shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey. Tana mai cewa sake shiga binciken amfani da akwatin saƙonnin imel na saba na kanta da ta yi a maimakon na gwamnati ya kashe ma kwamitin yaƙin neman zaɓenta gwiwa matuƙa. Kusan saƙonnin dukkanin ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a na ƙasa sun nuna cewa 'yar takarar ta jam'iyyar Democrat ta sha gaban abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump 'yan makonni gabanin gudanar da zaɓen har zuwa ranar zaɓe Talata. To amma sai ya yi nasara tabazata a faɗin ƙasar yayin da aka fara ƙidaya ƙuri'u. Sannan nasararsa ta tabbata ƙasa da sa'o'i 12 da kammala zaɓe a akasarin wurare. Clinton ta gaya ma waɗanda suka ba ta gudunmawa cewa nazarin ra'ayoyin jama'ar ƙasa na nuna cewa a wasiƙar da Comey ya rubuta ma Majalisar Tarayyar Amurka kan sake gano wasu saƙonnin imel wanda aka kuma bayyana ga jama'a ana kwanaki 11 kawai suka rage a gudanar da zaɓe ya kasance wani babban naƙasu da kuma wato da aka kasa jure masa. Wasu mutane uku da suka shiga tattaunawa ta wayar da Clinton ta yi sun tabbatar da ra'ayin da ta bayar kan zaben a cewar kafar labarai ta Reuters. Gadoji na hada kan jama'a muke so ba katangar raba su ba. Abinda masu zanga-zanga suka yi ta daga murya suna faɗi a kenan a jiya Asabar a harabar otel ɗin ƙasa da ƙasa na Trump da ke nan birnin Washington DC. Wannan wani martani ne kan alkawarin da Trump ya yi na gina katanga a iyakar ƙasar ta ɓarin kudu don daƙile shigowar 'yan Mexico waɗanda Trump ya bayyana da miyagu kuma masu faɗi. Tun da farko da daren jiya Asabar ɗin masu zanga-zanga sun raye dare da riƙe wutar kendir a gaban fadar White House kafin suka doshi titin Pennsylvania Avenue zuwa otel ɗin, inda suka katse zirga-zirgar motoci suka kuma shiga ambaton wasu kalamai, ciki har da na cewa ba mu san zababben shugaban kasar. Wata ma'aikaciyar muryar Amurka da ke kan hanyarta ta zuwa aiki na daga cikin waɗanda 'yan sanda suka karkatar da akalar motocinsu don kauce ma shiyar 'yan zanga-zangar. Haka zalika, masu zanga-zanga sun bazu kan wasu tituna da wato gandojin shakatawa a sassan Amurka jiya Asabar din, ta yadda mutane sama da 2,000 suka yi tattaki tun daga dandalin Union Square zuwa katafaren ginin Trump na Trump Tower, inda hasali ma nan Trump ke da zama, kuma nan yake ganawa da kwamitin na ɗan mukamin gwamnatinsa. An kuma shirya ƙarin zanga-zangogi a ranaku masu zuwa a kafar Facebook a faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga a New York sun ɗaga kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da suka haɗa da masu cewa ran baƙaƙe fa na da muhimmanci sosai, da kuma masu cewa wannan ba shugabana ba ne. Bayan yaƙin neman zaɓen da ya rarraba kawunan jama'a, masu zanga-zangar sun ce suna fargabar gwamnatin Trump za ta daƙile 'yancin jama'a ta kuma janyo tashin hankula. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta amince ta karɓi wasu 'yan gudun hijira daga ƙasar Australia waɗanda aka jibge su a Papua New Guinea da Nauru, bayan da suka kasa isa Australia ɗin ta ƙananan jiragen ruwa. Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya faɗi yau Lahadi cewa wannan wata yarjejeniya ce sau ɗaya wadda ba za a kuma yin ta ba. Abinda muka sa gaba shine tsugunar da mata da yara da kuma iyalai, inji shi. Masu neman mafaka da suka yi ƙoƙarin isa Australia ta ƙananan jiragen ruwa akan tura su wuraren tsarewa biyu da ke tsibirorin Pacific, kuma akan haramta musu shiga Australia har abada, ko da kuwa an tabbatar da cewa su sahihan 'yan gudun hijira ne. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun sha sukar irin halin da ake ciki a waɗannan wurare na tsibirai, inda wasu daga cikin 'yan gudun hijirar suka shafe shekaru suna fama. Kuma duk ɗan gudun hijirar da ya ƙi damar da aka bashi ta zuwa Amurka, za a bashi biza ta zama Nauru na tsawon shekaru 20. An sake buɗe bikin kaɗe-kaɗe da rairayen Bactalan da daren jiya Asabar a birnin Paris, bayan kusan shekara guda da kashe mutane 130 da kuma raunata 500 a birnin, a wani tsararren harin da ƙungiyar ISIS ta kai. An fara bikin ne da yin tsit na minti guda don tunawa da mutane 90 da aka bindige a dandalin waƙe-waƙen ran 13 ga watan Nuwamban shekara ta 2015. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai har-haren a wurare 8 a watan na Nuwamba, ciki har da dandalin na waƙe-waƙe da wuraren 'yan shaye-shaye da dandalin wasan ƙwallo. Wannan shine harin ta'addanci mafi muni da aka taɓa gani a ƙasar ta Faransa. Gwamnatin ƙasar Colombia da kuma ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma a ƙasar sun ba da sanarwar cimma wata sabuwar yarjejeniya jiya Asabar, bayan da aka ƙi amincewa da yarjejeniyar da ta gabata da ƙuri'un jin ra'ayin jama'a. Gwamnati da kuma ƙungiyar ta FARC, wadda ta 'yan communist ne da ke yaƙin sunkuru, sun ce a wata takardar haɗin gwiwa sun saka shawarwari daga ɓangarori daban-daban a sabuwar yarjejeniyar. Wannan fiyayyar yarjejeniya ce a cewar shugaban Colombia Juan Manuel Santos, wanda a watan jiya ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel saboda ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen wannan yaƙin.
To an gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To abun boye fa ya fara fitowa fili domin gwamnan jihar Adamawa a Najeriya tare da tawagarsa sun kaddamar da aikin wata hanya, inda kuma daga nan suka faɗi cewa idan zaɓe na gaba ya zo a Najeriya mutum ɗaya tilo za su goya wa baya. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Da alamun abun boye ya soma fitowa fili na cewa wasu kusoshin jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya suka soma neman kujerar shugaban ƙasa tare ma da kada gangan zaɓen shekarar 2019. Wannan mako ya soma bayyana ne yayin kaddamar da wani aikin hanya a jihar Adamawa. jadda yake walakabi da matattarar rikicin siyasar Najeriya, da farko dai ma ga Abdulrahman Abaji Meta da ke zama shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar.
Domin jihar Adamawa ba mu waye, kowane kasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bautawa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata. Lokaci ya wuce, naka naka ne za mu tsaya a kan namu. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba a yi ba, daga baƙon Amerika mun tabbatar da Allah yake ba da mulki. Watanni uku za ka rantse da Ƙur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba, amma Allah mai ba da mulki ya ba shi. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na Bindo, na Yartin Babane, na Dr. Bindir, na Abdulrahman Abba, na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa. ‘Ya’yanka ne, nasa ne, za mu bita. Duk wannan gwamnati na yi Atiku Abubakar ne.
Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila.
Mutane kullum su ce ni ɗan gidan turaki, ta ina zan zama ɗan gidan turaki. Wannan reni ne, ba ni yarda da wannan. Turaki uba ne a wajena, ni ɗansa ne, ni ne ɗansa na fari. Idan wani bai ji daɗi ba ya je ya sa ni a cikin kwalaban kok ya rufe ni.
To wai ko me tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ke cewa?
Wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba, na nema ne domin in kawo ci gaba a Adamawa. Ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja, ba zan zauna Lagos, ba zan zauna Kaduna ba, gida zan dawo. Ana nan ana ta maganganu a kai ni kake wa aiki, ba ni kake wa aiki, jama'an Adamawa kake wa aiki. Kuma shi yasa muka shirya, na shirya da kai. In ba ka yi ba za mu shirya. Kuma a ni ke abin da na ga dama a gwamnati, ni ban taba ce maka ko aiki ma ka dauki mutum ba.
Kawo yanzu jami'ar APC a jihar Adamawa bata ce komai ba tukunna. To amma tun bayan komawar su Nuhuri Bado, Buba Marwa da kuma su Injiniya Gundiri zuwa jami'ar APC, aka ma soma dambarwa a tsakanin 'yan bangaren Bindo da ke tare da Atiku da kuma 'yan bangaren Abuja, wato bangaren su tsohon gwamnan jihar Murtala Yako da ke tare da sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a jamhuriyar Niger kuma an dada tsawaita dokar ta baci din nan ne da aka sa a yankin Difa bayan an kai musu wasu hare-haren Boko Haram a watannin da suka gabata. Ga wakilin Musulmi Mummuna Barma da cikakken rahoton.
Ko da yake wasu rahotanni na cewa kura ta fara lafawa a yankin na Difa a sakamakon alamomin da ke kwatanta an ci karfin Boko Haram, nasarar da ake dangantawa da dagewar dakarun kasar ta Niger da haɗin gwiwar takwarorinsu na rundunar haɗin kan ƙasashen yankin tafkin Chadi. Gwamnatin ta Niger na ganin dacewar ci gaba da tsaurara matakai, dalili kenan da ta gabatar da buƙatar sake tsawaita matakin dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku, kamar yadda ministan tsaro Kalla Mutari ya sanar a zaman majalisar dokokin ƙasar.
Il y a de moins en moins d'attaques dans la région de Difa. Ça veut dire que la situation est de plus en plus sous contrôle.
Bayan nazarin wannan bukata, dukkan bangarorin majalisar dokokin kasar ne suka amincewa gwamnatin ta Niger ta sake tsawaita dokar ta ɓaci a yankin na Difa.
État d'urgence. Abubuwa ne wanda shahi soja. Mu bakin mu ba su goyen baya, mu yi addu'a. Kasar Niger gaba ɗaya ba Difa ba, ko ina ma Allah ba mu zama lafiya. Ka gani alhamdulillah tule dipte gaba ɗaya sun gamu sun ba da goyen baya na kakazai Allah ka mu zama lafiya. Kuma an gaya musu ka'idodi da ya kamata, tamma ita ita da shi da aka yi an mata ka'idodi, ba haka bane kara zuwa ka bata.
Sai dai Honorable Lamido Mumuni Haruna dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin Difa na cewa
prolonger l'état d'urgence c'est aussi de mon point de vue faire en sorte que les des mesures d'accompagnement du point de vue économique soit prise.
Kafa dokar ta ɓaci yana da fa'ida don tabbatar da tsaro, to amma irin wannan mataki yana buƙatar gwamnati ta ɗauki wasu matakan inganta rayuwar jama'a da samar da hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar da abin ya shafa, musamman matasa. Yana da kyau a samo musu ayyukan yi don kaucewa fadawa tarkon Boko Haram da ke ƙoƙarin samun magoya baya ta kowane hali.
Espérer que nous pourrons consolider la paix et la sécurité dans la zone.
A can baya wasu talakawa a yankin Difa sun koka sosai da yadda dokar ta ɓacin da aka kafa ke barazana ga ayyukan noman tattasai, wanda ita ce hanya mafi samar da kudaden shiga ga al'ummomin wannan yanki da ke amfana da albarkatun ruwan tafkin Chadi da na kogin Kumadugu. talakawan na masu zargin jami'an tsaro da kokarin fice makadi da rawa a ayyukan tsaron da suke yi a wannan yanki. Kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan al'umar ta Difa a majalisar dokokin ƙasa ya koka a watan da ya gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To hawuru yau dai muna cikin jamhuriyar ta Niger, inda a jiya wasu ɗalibai a birnin Maradi suka fatirji game da ɓata lokacin da suka ce suna fuskanta kafin su gama karatun jami'a. Hakan ya ja sun yi arangama da 'yan sanda garin yin wannan zanga-zanga.
Da sanyin safiyar jiya ne ɗaliban jami'a ta Dandukudin Kololo da ke birnin Maradi suka fantsama a titina domin nuna fushinsu yadda karatu ke tafiyar hanwaniya biyo baya jiyajen aiki da malaman jami'a ke shiga. Ganin wannan zanga-zanga ta ɗauko wani sabon salo ta garwaya da ƙone-ƙone, ya sa jami'an tsaro auka cikin ɗaliban na jami'a da kuma aiki da barkonan tsoha ya zuwa kulake. Ga wani ɗalibi da bayani.
Da niyyar ɗalibai na a zo ne a liƙe biron an sanya cancer a ce musu to tun da ba wani aiki suke ba gara su ta gina su kwanta har a biya su dawo su yi su koya alkol. Da ba amma wanga toyoyin ba ejiren suka yi niyyar shi ba ɗalibai suka yi niyyar shi ba kuma abu ne wanda mutane da yawa sun shigo cikin shi wanda ba mu shahi su ba. An kama mutane har da mata aka kama aka kai su komisariya. An ba wasu kashi an ji musu ko sun gauce wajen tsallake katanga kuma yanzu can wurin kwanan itidiyan babu kowa.
Tamkar da yau adan tafiya kwanakin baya ne ɗaliban jami'a suka yi wata tafiya ta lumana ya zuwa fadar gwamna inda ya karɓe su da kyau kuma haye musu albashir kamar haka.
To sun zo sun sha hankalinmu amma ko da suka yi wannan ɗin suka kawo kukan mu muna nan tsaye-tsayen daga dare da rana. Muna ta ganin duk wanda ya kamata saboda mu samu warware waɗannan matsalolin. In dai wannan ne dalilan yajin aiki muna tsammanin bai kamata ba wannan satin ya ƙare ba a koma karatu ba University Dandukudin Kololo.
Ganin kusan wata guda wataƙila ɗaliban ba su ga an kula da su ba ya sa sun ƙara fantsama a titina. Hakan ya sa jin ta baki abar ɗin neto wani ƙungiyar furfula wani matakai dace a ɗauka domin a daƙile wannan matsala.
Yaran na jami'a wallahi ba su da lahi abinda suke bukata a ba su ilimi an yi tsaye babu ilimi kenan wannan abin shine kai musu karo suka ce to za su zanga zanga saboda a hiddo duk hanyoyin da za a bi a ba su ilimi abinda ya kawo nan tarzoma hittowar iko kuma iko da suka hitto su suna da tasu gaskiya ta cewa su kare wasu abubuwa can na daban waɗanda ɗalibai ke iya bata. Mu da matsayin mu na kungiya Horahulla na masu kare haƙƙin ɗan adam mun tattauna da magabata mun tattauna da su ƴan makarantai mun tattauna da su malaman jami'ai duka mun gano matsalai yanzu in akwai miliyan 60 gobe jami'a tana fara aiki shi yasa muka shiga cikin magana muka bada magana muka dan tattausa ko ina aka ji kuma alhamdulillah sun saurare mu saboda tun jiya da dare ni gaba na sai da suka kira ni su jami'an tsaro suka fara sakin dalibai kuma alhamdulillah wannan abu da suka yi sun kyauta saboda wannan abin shike kawo kwanciyar hankali shike sa a gane juna
yanzu dai abin a jira a ga yadda wannan matsala za a magance ta domin karatu ya inganta ga ɗaliban jami'ar Dandukudin Kololo da ke birnin Maradi. Sha'ibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC a gundumar Columbia kenan a cikin shirinmu na lasariya ga maimaitin shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Dalo zan gabatar.
An haife shi a birnin New York a wata unguwa da ake kira Queens kuma shi ne na hudu a cikin ƴaƴa biyar na wurin mahaifinsa.
Shirin namu na wannan makon zai dubi ne kan takaitaccen tarihin zababban shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka kammala a wannan mako. Sannan za mu yi dubi kan zanga-zanga da ta biyo baya bayan da aka ayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben. Sannan shin ko kun tuna mun ba ku labarin wata 'yar Somalia ba Amurka da ta tsaya takarar zaben majalisar dokokin jihar Minnesota? Za ku ji yadda ta kaya. Amma da farko ga Ibrahim Jarmai da takaitaccen tarihin zababban shugaban Amurka Donald Trump wanda shi ne zai zama shugaban Amurka na 45. Bari Jarmai ya fara mana daga inda aka haifi Trump.
An haife shi a birnin New York a wata unguwa da ake kira Queens. Donald Trump ya girma cikin unguwar masu hannu da shuni da ake kira Jamaica Estate kuma shi ne na hudu a cikin ƴaƴa biyar na wurin mahaifinsa. Mahaifinsa Fred Trump mai sana'ar gine-gine ne. A shekarar 1968 ne Donald Trump ya kammala karatu a babban makarantar Horace da harkokin kasuwanci yayin da mahaifinsa ke ci gaba da gudanar da harkokin gine-gine a unguwar Queens da Brooklyn Donald Trump ya mayar da hankalinsa ne a kitaren rafin da ke gabashin birnin. Akwai matukar wahalar gudanar da ayyuka a kitaren gadar yankin Manhattan sakamakon yawan tashe-tashen hankula da ke wurin. Amma Donald Trump ya yi kokarin fara kasuwanci wanda da taimakon mahaifinsa ya zuba jari a kamfaninsa da zanzurutun kuɗi dala miliyan guda.
To halin da ake ciki dai yanzu Donald Trump ne ya lashe zaben na Amerika bayan da ya doke abokiyar hamayyarsa ta Democrat Hillary Clinton da yawan kuri'un wakilan jaha-jaha da ake kira Electoral College. Sai dai kuma wannan nasara ta zababban shugaba Trump ta shammaci mutane da dama, kuma har wasu suka bazama kan titunan wasu manyan biranen ƙasar Amerika ciki har da New York domin su nuna fushin su kan nasarar da ya samu. Masu zanga-zangar da yana cewa ne Donald Trump ba shine shugabansu ba, ya kuma kamata ya yi gaba. Ko da yake zanga-zangar an yi su ne cikin lumana, amma an ga dandazon mutane a layi na biyar da ke kallon katafaren ginin nan mallakar zababban shugaban kasar wanda ake kira Trump Tower da ke New York.
Well, I believe the United States has made a terrible mistake.
Ana wa ganin Amurka ta tafka babban kuskure. Ina ga Amurkawa sun nuna rashin kwarewa wajen sauyin gwamnati, kamar yadda hakan ke haifar da matsala a wasu kasashen yammaci da sauran sassan duniya. Basu kuma hangi abinda ka iya biyo baya ba, wanda hakan yasa suka tsindima kansu cikin mawuyacin hali da kuma saka sauran kasashen duniya cikin fargaba.
Har ila yau zanga-zangar ta kai ga gidan da Donald Trump zai zauna, wato fadar White House da ke nan birnin Washington.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba.
Yanzu haka ina cikin tsoro. Na fito ne daga iyalin da suka samu mafakar siyasa daga Cuba. Kuma ina mai matukar farin ciki da wannan kasar ta karbe mu, amma ina cikin fargaba.
And I'm terrified.
Masu zanga-zanga a sauran birane irin su Philadelphia da Boston da Los Angeles da San Francisco da Seattle sun yi tattaki su ma akan titina. Sai dai a wani sako da yake ta kafar sada zumunta ta Twitter, zababban shugaban kasa Donald Trump ya ce ya fahimci cewa 'yan tsirarin masu zanga-zangar suna nuna kishin kasarsu ne, amma kuma ya nuna cewa za a samu haɗin kai da yin alfahari a nan gaba. To yanzu ya rage daidai a ga irin kamun ludayin mulkin Donald Trump, yayin da ake shirye-shiryen miƙa mai mulki a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Da muka leƙa fagen zaben 'yan majalisun dokokin jihar Minnesota, Ilhan Umar, wacce ta tsaya takara ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ita ta lashe zaben gundumar da ta tsaya takara. 'Yar shekaru 34, Ilhan Umar ta shigo Amurka ne a matsayin 'yar gudun hijira a lokacin tana shekaru 12. Ita ce kuma 'yar Somalia ba Amurka ta farko da ta fara lashe zaben majalisar dokoki a nan Amurka. Masu sauraro baki ɗaya, a nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a daidai wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa muku wannan shiri, musamman ma Ibrahim Jirmai da Maryam Bugaji, daga nan birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To an gaishe ka Malam Lalo, sai kuma mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga shugaban kungiyar muryar jama'a, wato Haruna Muhammad Katsina, inda ya ce uwar gida Hillary Clinton ya kamata ki ja bakinki ki yi shiru, kada ki rika yin subul da baka irin na Mr. Trump. Shan kayan da kika yi na neman shugabar kasa ba ke kadai lamarin ya dama ba, kuma bai kamata ki zargi jagoran hukumar FBI James Comey da cewa ya sanya hannu wajen kayar da ke ba, da fatan za ki rungumi kaddara ki jena wasu 'yan jaye-jaye. Sai kuma sakon gaba na Baffa Haruna Bajoga, malami a Jalingo Primary da ke Ashaka, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ba komai ya jawo wa Donald Trump bakin jinin 'yan zanga-zangar Amurkawa ba, illa irin kalaman da ya rika yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Don haka ya dace mutum a ce ya koyi mulki da baki kafin ya fara a aikace. Sakona gaba ya ce salam VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. Dan Allah ku ban dama na yi kira ga mai girma gwamnan mu na jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da ya taimaka mana ya kawo mana kasuwa a garin Mahuta. Yace hakika mai girma gwamna ba ma jin dadin rashin kasuwa a garin Mahuta. Rashin kasuwa a Mahuta ita ce babbar damuwar mu. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma wannan yace muna mika jinjina ga dakarun kasar Iraki kan kokarin su na kwato garin Nimrod daga hannun kungiyar ISIS. Allah ya kara ba su nasara daga Aminu 25 Nguru. Sako na gaba yace tabbas shakka babu zargin da Hillary Clinton ke yi wa daraktan hukumar FBI na takarawa ta musamman wajen rashin nasarar ta a zaben Amurkawa wanda suka zabi Mr. Donald Trump da alama akwai gaskiya a ciki sai dai kaddara ta riga fata kawai. Naziru Abubakar Sabo Gusau shi ya iko da wannan sako. Wannan yace salam VOA Hausa. An san da jelar buri amma ake daure shi a kwankwaso. Don Allah ku ba ni dama in mika sakon cigiya ta zuwa ga Majalisar Dattijan Najeriya. Hakika mu al'ummar Kano ta Kudu muna neman sanatan mu Honorable Kabiru Ibrahim Gaya. Yau kusan shekaru 2 kenan ba mu san yanda yake ba. Don Allah idan ya ji wannan sako nawa to ya zo muna son ganin sa. Sako daga Sama'ila Alafulatan. Shi ko wannan yace hakika zargin da Abdulmumini ke yi wa ƴan majalisar wakilan Najeriya na yi wa rayuwarsa barazana. Ruwa baya tsami banza. Don haka gwamnatin Najeriya akwai buƙatar ta duba wannan lamari da idan basira tare da gudanar da sahihin bincike domin cire shakku a zukatan ƴan ƙasa don tabbatar da gaskiyar al'amari. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura a jihar Katsina Najeriya. Wannan sako yace muna ta sabon alƙalin alƙalan Najeriya murna wato Chief Justice wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya bashi ikon yin aiki cikin nasara da adalci musamman a yaki da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ke yi. Sako daga Malam Lurwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara da kuma Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi Najeriya. To haka yake sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin kada a gaza. Kafin mu kare za mu sake komawa ga Ibrahim domin ya bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice a wata tattaunawa ta wayar tarho da ta yi da waɗanda suka ba kwamitin yaƙi neman zabanta gudunmawa, Hillary Clinton ta dora laifin kayan da ta sha a zaben shugaban Amurka kan shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey, tana mai cewa sake shiga binciken amfani da akwatin sakonnin email na saba na kanta da ta yi a maimakon na gwamnati ya kashe makwamitin yakin neman zabanta gwiwa matuƙa. Gadojin haɗa kan jama'a muke so ba katangar raba su ba, abinda masu zanga-zanga suka yi ta ɗaga murya suna faɗi kenan jiya Asabar a harabar otel ɗin ƙasa da ƙasa na Trump da ke nan birnin Washington DC. Wannan wani martani ne kan alkawarin da Trump ya yi na gina katanga a iyakar ƙasar ta ɓarin kudu don daƙile shigowar ‘yan Mexico waɗanda Trump ya bayyana da miyagu kuma masu faɗi. Amurka ta amince ta karɓi wasu ‘yan gudun hijira daga ƙasar Australia waɗanda aka jibge a Papua New Guinea da Nauru bayan da suka kasa isa Australia ɗin ta ƙananan jiragen ruwa. Firaministan Australia Malcolm Turnbull ya faɗi yau Lahadi cewa wannan wata yarjejeniya ce sau ɗaya wadda ba za a kuma yin ta ba. Ya ce abinda muka sa gaba shine tsugunar da mata da yara da kuma iyalai masu neman mafaka da suka yi ƙoƙarin isa Australia ta ƙananan jiragen ruwa akan tura su wuraren tsarewa biyu da ke tsibirorin Pacific kuma akan haranta musu shiga Australia har abada koda kuwa an tabbatar da cewa su sahihan ‘yan gudun hijira ne. An sake buɗe bukin kaɗe-kaɗe da raye-rayen Bethlehem da ke da wato da daren jiya Asabar a birnin Paris bayan kusan shekara guda da kashe mutane 130 da kuma raunata 500 a birnin wani tsararren harin da ƙungiyar ISIS ta kai.
To an gaishe ka da takaitattun labaran duka shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe da sassafe za a ji abokan aiki a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Chibahiro Dodone wanda ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu Neo Alsantos ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alherin sa ku zama lafiya.